أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها المسلمين من أقارب ودياك الله سبحانه وتعالى من قوام قومي cikin ikon sa da kaddara wasa ya saki hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magharib da sallar isha a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 8 ga watan sha'aban hijrar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan 2 na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafin mai albarka littafin risala ta Abi Zaid al-Qirawani littafi da yake karantar da mu sha'ani na ibada mu al'amura na ibada mu akan tafarki mazhabar Imam Malik bin Anas Allah ya kara masa yarda wannan sati mun kare babu zakatul mashiya babu da yake bayani akan zakat dabbobi yanzu yau za mu shiga sabon babi na 27 shi kuma babun fi zakatul fidri babi da yake bayani akan zakar kono shi ne ake cewa zakar fidda kai amma ba galiba zakar da ake yi bayan an gama ramadan wa shigarin sallah kafin aje idi wanda mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bada ta kafin aje idi to ya bada zakka karbabbiya wanda kuma ya bari sai sakaki sai bayan an sabko daga idi ya bada to kuma yanzu ta zama sadaka da cin sadako irin ta yau da kullum kenan akwai bambanci na lada da sauransu to wannan zakar fidda kai da ake yi a ƙarshen ramadan to insha Allah wannan babu shi ne zai karantar da mu kuma daman ga muna gab da ramadan din da fatan Allah subhanahu wataala ya isar da mu ramadan cikin lafiya da koshin lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya babu ikon dagewa da yin ibada a ciki da kuma dagewa da bautar Allah subhanahu wataala da sadaka da alkhairai da ake yi Allah ba mu ikon yi kuma Allah subhanahu wataala kuma ya datar da mu ya sanya muna cikin bayinsa waɗanda ake gafartawa ake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allahumma balligh lana ramadan Allahumma barik lana fi sha'ban wa balligh lana ramadan Allah ka sanya mana albarka a cikin watan mu na sha'ban kuma sa'annan ka isar da mu da ramadan yana da kyau mu dage mu yi ibadoji a cikin wannan wata kafin ramadan ya zo Mazala sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi na nafila a cikin wannan wata kusan yana rabin sa ko wani lokaci ma ya dan zarta kadan saboda haka kuma ana so a yi wata ibadodi domin mi a wannan wata ne ake tabadulin ayyuka na bayi gaba gida ma'ana binan bilan annual da ake na ayyukanka to a cikin wannan wata ne ake na kowa da kowa amin 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 saboda haka mu dage mu yi ayyukan alheri a ciki Allah taimake mu babu fi zakatul fidr babu da yake bayani akan zakar fidda kai zakar kono yau kuma mai fadin darasi ya manta mai tunatar ko darasi na nawa ne 37 ko insha Allah yau darasin mu ne na 37 a cikin wannan littafi insha Allah wa zakatul fidri sunnatun washiba zakar fidda kai sunna ce wadda take wajiba sunna ce wajiba faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana kenan sunna ce mai karfi mana sunna wajiba sunna ce mai karfi faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya farlanta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ne ya farlanta ta akan wa ala kulli kabirin aw sagirin akan kowani babba ko yaro hatta jariri inda ya fito duniyar to shi ma ta waje ba kansa sai a hudda masa kenan saboda haka ana hudda ma kowa da kowa idan muka koma magabata daga cikin salaf Umar bin Khattab ko Abdullahi bin Umar ne shi har cikin ma hudda ma yake inda iyali suna da ciki kuma lokacin fidda kai ya kama to har cikin ma sai an hudda mishi wani yana daga cikin kyautatawa da kuma ba addinin Allah shari'ar Allah muhimmanci amma fa ba wajibi bane ba yau dole bane ba mana yana daga cikin sunna ta magabata na kwarai su har na cikin ma hudda mishi suke alama ba su da ruwa ba sa wa Allah subhanahu wataala ruwa game da ayyukan ibada amma ba da wajibi bace ba a wanda yake raye shi ake wa wanda yake raye shi ake wa ko da jariri ne aka haifa maka shi da safe saboda haka da yamma aka ga wata aka ce gobe sallah to yana ciki sai an huda mishi zakar fidda kai a da mutum zai mutu bayan an ga wata to saboda haka sai a huda mishi saboda mi lokacin ya kama yana nan rayi alal misali bayan an ga wata an sha ruwa sai Allah ya kaddara wani ya rasu kuma gobe sallah to a kaida sai an huda mishi ina ba ta fahimta kenan mi zakar ta kama shi sai da shi sahiyacci bai kai ba to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ta a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatul fidri min ramadan ala nasi sa'un min tamrin aw sa'un min sha'irin ala kulli muslimin hurrin aw abdin zakarin aw unsa min almuslimina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zakar fidda kai a watan ramadan ko a ƙarshen watan ramadan alan nasi game da mutane sa'un min damri sa'i ɗaya ne in dabino game masu dabino to sa'i ɗaya ne zaka bada aw sa'i min sha'ir ga masu sha'ir alkama sa'i ɗaya zaka bada ala kulli muslim kuma kan kowani musulmi hurrin aw abdin da ne ko bawa ne duk sai an huda masa da 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 bawa duk ana huda musu kana da bayi to duk sai ka huda musu zakarin al'unsa namiji ne ko mace duka sai sai kafin da musu minal muslimi amma daga musulmai kenan in ba musulmi bane ba ba a fudda masa kana da bawa wanda ba musulmi ba to ba sai ka fudda mishi ba tunda da mu ba musulunci ba taushe ba kan shi ba amma bawa musulmi to sai ka fudda masa saboda ko ji shi yasa muzala shi yasa malaci ala kulli kabirin wajibi ce akan kowane babba aw sagirin ko karami zakarun namiji ne aw unsa ko mace hurrin da ne aw abdin ko bawa minal muslimina daga cikin musulmai sa'an an kulli nafsin bisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i dai ne ake ba ta ba da irin sa'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can baya mun karanta miye sa'i ko babun zakka muka ce miye sa'i mudu nawa mudu hudu shine sa'i guda to kowa sai a fada mishi mudu hudu shine dan mutun ya kyautata ko shine tiya guda amma bai karasa tiyar ba mudun in an sa shi bai karasa tiya da kadan amma kenan in mutun ya maimakon sai ka dogo mudu daya mudu biyu kawai sai ka dauki tiya tiya daya in gidanka rai goma ne sai ka huta tiya goma shikenan ka huta sai kenan ko wanda ka huta mishi tiya guda shi yayi tiya guda shikenan wa tu'addi min julli aishi ahli zalika albalad ana bada ta ana huddata daga mafi yawancin abincin mutanen garin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da yake sa'in min tamrin aw sa'in min sha'ir sa'i dai na dabino ko sa'i dai na sha'ir alkama to wannan bangaren abincin su ne mafi yawanci can larabawa mu kaga nan ba abincin bane ba ma'ana kayan marmari ne kayan da ake bukata ne dukan su amma su ci abinci ne dan a hadisin Aisha take cewa sai ayi kwana uku gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dora wuta ba aka tambaye ta Aisha gidan shugaban duniya fa le president du presidium amma a gidan shi ayi kwana uku ba a dafa tukunya ba ba dora murhu ba kuma saboda babu ci sai in ba musulunci ba wani president ne zai zauna wani dukiyar ma a arkare ta kasance Allah kare mu to saboda haka sai aka ce to Aisha meye kuke ci tace illal aswadaini tace bakake biyu meye bakake biyu alma'u wa tamr ruwa da dabino kaga malam ba shi yake cewa ko bakin ruwan ba ne ma wai da bakin ruwa ba babu komai dai haka nan ba shine bakin ruwa da dabino shi ake ci kenan kuma a tsaya kuma a bauta wa Allah a tashi a yi kiyamun laila yayi komai kai bayan Allah na sun tafi da lada Allah kuma Allah ka sa mu adamshin su ka ba mu iko kwatanta nasu to saboda haka mu kenan nan yanzu kasan mu mun fi gane ma hatsi masara dawa gero shinkafa taliya ko duka amma wane fi daraja shinkafa da taliya to saboda haka sai mu fudda ana so mutum ya bada abin da yafi so wa yud'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura can kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana fada mana wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa bayan Allah na kware mummune suna fifita wasu su akan kawunan su koda suna da bukatar abu suna da bukata wannan yana bukata sai su doka su ba wancan su barkar su tsabar imani wannan ita ce rayuwa mai kyau wallahi suka rayu a cikin kwanciyar hankali da nishadi da son juna da kaunar juna saboda babu egoism babu son kai kowa na son kansa kowa na son dan uwan shi sabanin rayuwa ta yanzu shi sun yadda muke shan wahala wannan abin da ya karo na dabi'a kyakkyawa da ta daura a cikin sahabbai ne fa aka ma mutum kyautar nama yace kai wani ya fi ni bukata shi kuma a gidan nashi ma shi ma bai ci ba shi ma ya ji ba rabon shi da nama amma yake cewa wani makauci na ya fi ni bukata da shi da yayansa ya doka aka kai mishi ta kai masa da aka yi ma shi ma wancan sai ce shi ma dan makauci shi ya fi shi bukata wannan bai sani ba shi yanzu wannan ya doka ya bada ya dangana kuma ga Allah kuma fi sabilillah ibada kawai yana neman sakamakon abun Allah subhanahu wataala sun fifita lahira akan duniya Allahu akbar shi da aka yi ma wancan shi ma ba tare da wannan ya sani ba sai ce shi ma akwai makaucinsa ya fi shi bukata shi ma ya jima bai ci abin ba sai ce a ɗauka a kai mishi kuma sa'an Allah subhanahu wataala ya ba su mata na ƙwarai wanda ba irin na abu ba ce haba ya gida kuma mun samu abin wane ne wanda za su nan ne kasa hana ka aiki alheri bari tsaya kana ɗauka a su ma waɗanda su suke cewa ai shi ya sanya hadisi manzo Allah yake cewa ni'man nisa'ul madinati ma dalla da matan madina cillam yayin amhunna haya'a an yatafaqa hana fi din kunya bata hana su su je su nemi addinin su sanin sa ibada ubangiji ce matan madina ne za mu gida zai fita da safe sai ce mai gida Allah kai ka lafiya dawo da kai lafiya Allah ba da sa'a amma kai kokari ka nemo mana halal ka kawo mana kun baka samu halal ba to ka hakura ka dawo da gida mu zan iya hakuri da yunwa amma ba zan iya hakuri da azabar Allah ba kada ka nemo haram ka kawo mana kai hakuri ka nemo halal in baka samu halal din ba to kaka kawo mana haram ka dawo gida babu mu hakuri da yunwa ta nan duniya amma ba zan iya hakuri da azabar Allah ba ta wutar lahira yunwa duniya mai wucewa ce shi sai manzo Allah ya ce ma dalla da waɗannan irin waɗannan mata to Allah ya yi wa matan mu albarka Allah subhanahu wataala ya sanya su ma su yi koyi da irin su to saboda haka matan ƙware ne bata ce ba sa cewa a aji sai su yi ƙware da gaske ko wani ko ya fi mu bukata sai a yi gaba kuma irin wannan haka wannan ɗabi'ar ma mun tashi a cikin iyayenmu dai mun ganta waɗannan abu da cije dai gashi nan duk kure ko sani wanda a zo makauci matar gidan zata ce kai wahu ina ganin gidan su wani fa ba dora ba a nan take ya dawo daga kwaro ko da kasuwa ko da wani abu yace masa azuba azuba gero ko masara a ji a kai musu wanda da wayenmu mun gani wannan da wayenmu dai duk wannan mun gani da wannan abu iyaye makwabci matar gidan zata kai gidan su wani da ya tsaya zamani ba a dafa abinci ba babu a ce zuba a dora ma yaro a ɗoko masaki ko wani a zuba a ce ta kai gidan wani a ji a kai musu kwarai ba zagege mu muna da latijan wannan Muhammad ya san shi kasuwa ce duk alhamis in yajin ya zo sai ya zo zigeggen yara uba dai an bi audan kwano a kwano da abbasu el chakaura el geda wane ne da guntun dankali duk da an sa alhamis kowa yana jira sai ya wannan shi kuma sa'annan latijanta in ka same su wancan da muka zani duk a kofar gida suke ci abinci ba mai shi abincin gida a kwano guda ake tara in bako kai ya zo maka baka da wani taraddajin mu yi abincin mai wucewa ma in ya zo can zau shi sai ya shigo wannan da magana tana da wani abu ba a sani wannan duk da wayon mun tardo amma yanzu kaga duk mazan marubuta kowa a cikin gida yake cin kayan shi ce za da muke da su kuma duk jan zawo kaga wannan tension da su diya mai duk basu san su ba da a yanzu ne muka san haka saboda da muka canza sai Allah canza mana ba san tansiyon ba ba san diabeta ba dai wani labari ne kuke ba wata duniya ce daban ba hasada ba kita
kakkaje ko ina kakannin mu dai da wannan da ranmu mun gansu wadannan mun tarbo ana wannan abu kuma sa'an nan mutum guda a unguwa nan layi guda gabaki da yayin magana an kare in wani ko lati je tarbo yaro yayi ba daidai ba zana shi da bulala da ya shiga gida da gudu waye ta kokace baban wani ne kafin ka shi sai ka ji an baka rawu rawu duk gudu zaka fito da gida babu zata ta ba yomi kai waye babu zata da ka ce baban wani ne ma kawai shi gida zana ka za'a yi ka ga ne gobe zaka za ba zata karawa mutum dai a unguwa lati je guda ji sai control din unguwa suka zauna rayuwa mai lafiya amma basu da karatun mu ba basu da ilimin mu amma aiki ko kafa su ban kama ba da an ce musu kaza ba kyau to sun bar shi ta haramu ne ba san ba masu haram ko an ce malam ya ce ba kyau ba kyau shikenan an bar shi kaza yana da kyau to zaka kwatam a aikace su suke practical ne theory ba theory ce suke practical ce suke su mu kuma gashi sai ku yi theory da practical ayi practical amma theory ta gagara eh ayi theory practical ta gagara saboda haka Allah ba su nutsuwa da kwanciyar hankali ba su da tension mutum bai da shi baka gane kuma abinci a unguwa dan ayi gashi na duk ba ko yazo zai ci to kaga ba ko dai in ya shigo bayan isha'in nan kowa ya fito majalisi mace ya ce mace ya ce ka daidai da ba za ku hana da yunwa ba insha Allah kuma in ka zo ma gari an ko an ci abin da aka ce sai a ce bako ne ci sai ga an shiga an je a nemo maka to bako sannu sannu da sauransu to da tana zaman lafiya saboda haka ga ba san taurarin su ba ba san ta'addaba san bashin ba babu labari suke ji ana ce an kace a can Allah ba su zaman lafiya to Allah kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kenan mu dawo ga wadannan to ku diba rayuwar da suka yi to wannan sahabi da aka yi mishi ma yace kai makwacin shi baka ba yana da bukata shi ma ya doka kuma ba tare da kowa ya shawara ba karshe sai da wannan nama sai da ya je kiwo gida bakwai karshe kuma ya sake dawowa gidan farko shi ma bai sani shi wanda ya turo mishi na karshen bai san shi abin da gidan shi ya fito ba na farko wanda aka ba wanda ya bada karshe kuma nama ya je dawo hada ya gida kewa gida ba ya dawo gidan shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasib wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja ku diba ikhlasi kawai ya bada kuma tsakanin Allah bai tsammana abin ya dawo amma abin ya kewaya wancan yana ci gwana ya bi ni wancan yana ci wancan ma ci ni kuma kaga duka su kuma kowa ya samu lada aka adiwa guda kowa ya samu lada wannan jarumta da just in the kuma kowa bai sani ba karshe wannan ya kaima wannan kamar alal misali na ce ma Umar akai wa gidan Umar Umar sai ce akai ma gidan Muhammad Sani sai ce akai gidan Alhaji Kuka can yace gidan mu Muhammad Muhammad yace wannan wane izo Mustafa da Dauda sai ce kai ku kai gidan ustaz shi ma kuma a shi bai san cewa daga gida na wuto duk wadannan a wannan zamani karni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake wannan abu dan Allah mu aje a aje ba aya ba hadisi dan Allah waɗannan littijawa ya kamata a yanzu a cikin mu a zamanin mu a samu wanda zai zagi waɗannan littija in dai da hankali hankali lafiyayye ka kurma ma irin waɗancan mutane zagi to shine wanda aje san zuciya ne na dan zuwa dan babi yanzu waɗannan bari mu shi baban ka wannan babin abin da suke so karantar da mu ku diba zamanin mu zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ne ku diba yanda suka yi rayuwar nan mu ka shi ko ka fata baka ma ba ba aya ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba kawai da ya zagi sahabban sa bai ce ba zamanin shi yafi dan Allah in dai da hankali lafiye akwai wanda ya kamata ya zagi wannan zamanin to bayan ku annabi yace khairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum manzo Allah ce duk karfe duk duniya zamani ba zamanin da yafi zamanin da manzo Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam sai kuma zamanin da ya biyo masa sai kuma zamanin da ya biyo masa mana sai karnin da manzo Allah ya rayu da karnin da ya biyo bayan shi da karnin da ya biyo bayan shi manzo Allah ce har duniya ta kare babu kamar wannan karnin guda uku duk anan ne wannan magabatan suke gabaki da daga sahabbai salaf har zuwa wannan manyan malaman da muke ji su Imam Malik su Shafi su waye da sauransu su bayan Allah na kware a cikin wannan karnin da riko kunna kuma a wannan karnin da riko a lokacin ne anan ne aka ma addinin Allah aiki alqur'ani ma a lokacin manzo Allah ya mutu alqur'ani ko dugo beda ba wasali ba dugo ba wannan ba kawai haka an aka baka shi yanzu kaga qur'ani na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka rubuta ba isa ka karanta ba kai ka ce ma ba wani rubutu bane ba bayan manzo Allah ya rasu ne daga cikin tabi'ai aka samu bayan Allah wadanda suke wani arji wani bawan Allah da ke jin Abu Aswad da Du'ali dai ne daga cikin almajiran Imam Ali sayyidina Ali he mutun ya ji karanta tarihin ulumul qur'ani ya ga tarihin tadwinul qur'ani ya aka wannan qur'ani aka gwalona shi ko qur'anin ba haka ya sauko ba qur'anin a wani kafa Allah ka hada wani a kashi wani a icce wani a lokacin sai wannan babu ita na su suka zama ta ko a haka aka tattara shi ba tun daga bakara hannasi ya ajiye dalibai ce to gashi kaza inda kuka na daga murya nayi kaza to ku sa ma harafin kaza ko ku sa mishi dugo a sama wancan ku sa mishi a kasa wancan ku sa mishi dugo biyu wancan ku sa mishi kaza haka aka tun daga Fatiha Hannasi yana karantawa yana faɗa musu ka kaida zakuri idan nazo karanta harafi na harafi in ya dago karanta tajwid ba mun karanta kan tajwid ana istisfal wal istila wala kaza inna a lokacin da aka samu su ba'un dugo yace tawon aka samu dugo biyu ba'un aka samu dugo daya a kasa sa'un aka samu dugo uku ji a haka in ne kaza to kusa wannan harafin ku mishi kaza har aka yito ba shi har ga zo kuma aka same shi da wasali wa amma duk waɗannan mutanen banza ne Imam Buhari hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganin sa ne da manzo Allah yayin yana rayuwa da sahabbansa yace kaza wani ya hardace yace kaza wani ya hardace yayi hukuncin kaza ya fadi kaza yace kaza an ce kaza sune maganganun da yayi da rayuwa hukuncin da yayi sune hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin babu su inda bayin Allah na basu tattaro waɗannan hadisi ba kai ya za a yi mufassara alqur'ani ta ya za a yi musammi ma'anar da kaza sahabbai har sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce ku yi salati a gare su suka ce mun san yadda zan maka sallama ya zan yi maka salati suka ce shi kan shi da ya jira wahayi ya zo to ta ya zan yi musani fiye da shekara 1000 to wannan shi ne wadannan balan bayan Allah na Imam Bukhari ya bi kwazazzabo ya bi tudu ya bi rani ya bi kaza sai ya tafiyar wata guda a bisa shaki ita tafiyar yini guda akan jaki ka ga yi kaje yanda bayan ka zai bada ko akan doki doki ma ka hauka tafiyar yini ɗaya ka gani in ka sauka gani sai an ɗauko ƙasa da ruwan ƙasa da wani tuwo ana bubbuga maka baya to akan irin jaki da doki suka yi ke tafiyar wata guda dan ya je ya samu hadisi guda kuma ya sake dawowa ya nemi guzuri kuma ya shi labarin wani sahabi can ya bi shi kuma in yaje sai ya tattamce wani dan wani ruwa ne kaza ne kaza ne kaza ne da shi kuma ya ji daga wani wani da kaza ya tattara waɗannan abubuwa wai yanzu wani kungiyoyi na sakarci musamman ɗin shi'a da ɗan kalakatu kawai ka ji wani mutum ya ce waɗannan mutanen banza ne wa iyazullah kuma suna ɗaukar matasa kawai a zama a maka shantashi labashi di sarbo kawai ta ma yara shantashi ka ji yaro ya ce wai Imam Buhari ba ma Buhari ba ma har ba sabon manzon Allah sahabu Hurairah dan yan shi'a har Abubakar sayyidina Abubakar da Umar duk mutanen banza ne da Aisha da Amsa ƴaƴan su duk mutanen banza ne to ina alqur'ani da kake karantawa da Allah ya ambaci Abubakar ci izhu ma fil gari Allah ya ambaci wannan bawon Allah su biyu a cikin kogo sahabu manzon Allah Abubakar wa amma ka zace mishi mutumin banza kai fada mu inda aka ambaci babanka ko kakanka alqur'ani amma shi fa Allah ya ambace shi kuma ga sun suna rayuwa aka tabbata musu da ɗan aljanna ne asharatul mubashirin bil janna tun suna rayuwa kai wa baka wannan garantin yace kai ɗan aljanna ne ko babanka ɗan aljanna ne wannan dukkan su an tabbe manzon Allah a cikin mutane wa ka fi so yace sayyidina Abubakar a cikin mata wa ka fi so yace diye shi Aisha to kuma kai ka ce mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wanda abinda manzon Allah ya fi so kace kuma kai kuma sune ka fi sana wanda mai addini ne kun ga baran abin da wanda mai akita an yi hannu riga an yi addini manzon Allah kake to shi da abinda ƴan shi'a suke ba da ƴan kalakatu kuma dan sun san kawai kasa ce yanzu da ta addini ba ta musulunci ba a shari'a musulunci Allah ya shari'a musulunci duk mutumin da ya kuskure ya zaki Abubakar ko zaki Aisha ai sai inda zai ci in ka rushe wadannan ai ka rushe addinin musulunci kenan manzo Allah ya zama da mutanen banza abokin barawo malam Bahaushe ce menene abokin mutumin banza kenan menene in an ce Abubakar da Umar mutanen banza ne manzo Allah sai godiya rasulullah shi manzo Allah ji kenan menene shine ko abin da ake so a kiyo amma ba ai sai aka bi indirect mai mako an yi direct sai aka indirect kuma wanda sunan addinin Allah wai su masoyan manzon Allah ne ahlul bait to kuma wanda abu shine na matasa kenan sai kun hankali ba kowa ne ba ake zama ake karatu a gunshi ko ake daukar ra'ayi ko tunani kawai da kai ne shantaji ne za a yi maka a nuna ai sun yi kaza an yi kaza an yi kaza ko sun yi daidai suke da kai muqaddara duk sun yi wannan abin da kake faɗa in to su an ce su ɗan aljanna duk da wannan abin da suke an ce ɗan aljanna ne to kai kuma wace maka ga ɗan aljanna ne kaga ta nan ma sun fi to ban ta kuma kokarin da suka yi Allah ya taimake mu kenan saboda haka wannan ɗan musulunci na sa ga matasa mu gani akwai kungiyoyi na addini suna addini suna zanta musamman ɗan kalakatu to mutum babu wani shiga wanda hadisi to in baka karanta hadisi ba dan Allah ta ina zaka fahimci alqur'ani kuma shi kuma alqur'ani ai ba haka aka sauko shi ba kuma abinda zaka ba kanka kai yanzu da kake karanta wannan haka aka yi koko da iya ka iya alifun ba'un in faransai kake yi haka da aka yi maka da aka yi koko zo ko shikenan kai iya io ba io ba hira kai da aka yi maka ba wai koya maka sai ka ce mushe ko madan ita ko to ita kuma mushan ko madan in ka wai koya musu shi ma zai ce mushan shi ko madan in sa to ita kuma madan in ka wai koya mata ita ma haka ne to ashe ma alqur'ani dan an ce an wani sai ka ji mutum ta ce wa ai abin wadin labari ne an wani ya ai karatun kamar din labari ne shi ma an wani ne tunda ba a gaban ka akai ba iyo in da aka karanta maka wannan wanda ya koya maka iyo in shi ma koya mishi ne akai alifun ba'un inna wanda ya koya maka ita shi ma haila koya mishi ashe wasa ne ake da hankalin mutane ɗan ɗan ko surutu ne kamar ɗan biro ne ba sai a fifita maganar ɗan adam maganar ƙwaƙwalwa akan nassin alqur'ani faɗar Allah da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ce wa man asdaqa minallahi qila ba wanda yafi Allah gaskiyar magana manzo Allah kuma shi kuma Allah ya tsarkake shi wa ma yadu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah ya taimake mu kenan saboda haka yara mu dage mu yi karatu kuma in zakai karatu kai wadan a gurin malami wanda yake na sunna wanda ya karanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bidan son zuciya din da duk son zuciya ne Allah ya taimake mu to saboda haka waɗannan bayan akwai tambaya ne waɗannan bayan Allah to su ne suka yi wannan kokarin ba kadiba yanda suka so junan su kadiba yanda suka fifita junan su Allah ce wai usuruna ala anfusikum law kana bima sasa to ko wadannan dabi'u sun cara mana yanzu muke magana ko kakanninmu kawai in ka ajiye shekara 60 baya wallahi in ka ga dabi'un kakanninmu sun funa mu kyau
gaskiya
hankalin su kwance ba mai tension Allah kuma santa ba ma diabetes ba santa ba duk waɗannan ɗan shekaru ka kaje ko ina ba wannan diabetes da tension duk ɗan katurban ne daga wane ne su in ka ja bayan nan shekarun na duk baya babu su kuma ba komai ne ba saban Allah ne yawa bushirewa Allah ne shi Allah ya yi bar mu da kanmu bar mu tai Allah ka ba mu ikon gyara kenan saboda haka dole sai mun gyara alayyanmu da ɗabi'unmu da sauransu abi to saboda haka ana bada muna cikin wato addu min shulli aisha ahli zalikal balad ana bada zakka daga mafi yawancin abincin waɗancan mutanen gari shi ne muka ce kun ga wancan laraba a lokacin su abincin su bushair ne su alkama da ciku da su da biyu mu kuma ji yanzu waɗannan ya ci da desert ne ko sai mutum ya ci ganga da ganga an ji hatsi ko gero ko shinkafa da sauransu to kenan sai mu hujja ta wannan bangaren kuma mutum ya bada ta abin da ya kuso musamman shinkafa da sun taliya au sultin ko sult au tamrin ko dabino au akidin ko ciku au zabibin ko zabib zabib shine gusasshen raisin shine ake cewa zabib au duhunin ko hatsi au zuratin ko dawa au urzin ko shinkafa wakila alaikum salam shinkafa ta fi a bada hatsi kamar shinkafa da su ta fi hatsin darja kuma kamar ita shaushaushau ce yanzu ka ba mutum hatsin kafin a je a sarfo shi a zo a daka a yi waye sai an sha wahala amma in kana neman litan gaugawa to sai shinkafa da taliya dan suko da ruwan da bakin ruwa da an tafasa mi za a nemo yaji da gishiri a barbada da mai kawai sai a ci shi kenan kuma alhamdulillah sai a miƙe kenan saboda haka kenan a sai a bada abin da ya fi soyuwa insha Allah shine wakila aka ce in kana ala suquta qaumin ukhrijat minhu aka ce idan alas ne abincin mutanen wurin to saboda haka sai a hudda me alas yace wa huwa habbus sagir wani ɗan ƙwaya ne ɗan ƙanana ya qurbu min hilqatil burr yana kusa da ƙwayar wannan alkama ma'ana kamar da irin variety ne na hatsi kaga akwai hatsi akwai hambama akwai shibura akwai maiwa akwai to ga sunan kala kala kamar ridi yawa kun ga suna da bambanci amma duka ba da cin hatsi ne to amma sai dai mi in ka samu hatsi mai gurguran yafi kudi yafi daraja yafi cika kuma yawa to saboda haka ko shine abincin ala misali wasu kasance mai wace abincin su ko shibira ce abincin su to saboda haka sai a hudda daga cikin ta kenan ba kulawa ake da a'a abinda mutane suka fi so shi ne sai a hudda cikin shi wa yukhruju an 'abdin 'anil 'abdi sayyiduhu mai gida shi zai hudda ma bawansa zakar fiddakai kana da bawa ko bayi to in lokacin zakka fi da kai sai zaka fi da musu ba su zo su je su nemo musu gunda ba kansu ba ko da latije ne in dai bawan ka ne to kai zaka fi da mishi wasagiru la mala lahu يخرج عنه والده haka kuma yaro karami da bai da dukiya to su baraka iyaye su za su fi dama yara wa yukhruj ar-rajul zakat al-fidr an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu saboda haka kowane mutum zai fi dama kowane muslimi wa yukhruj ar-rajul zakat al-fidr mutum zai hudda zakar fidda kai an kulli muslim da kowane muslimi talzamuhu nafaqatuhu wanda a ciyar da shi ya lazumce ka mana wanda nauyin shi akan ka yake saboda haka koda yaro ne ba danka ba amma ka dauko shi karami su ka maida shi danka nauyin shi da komai akan ka karatun shi da cin shi da cin to in zaka bi da kai yazo ma kai zaka huda mishi koda iyayen shi da rai baratana kuma maraya ne ka dauko wa an mukatibihi haka kuma mutun yana da bawa mukatibi meye bawa mukatibi bawan da ka rubuta shi to wane eh nayi niyya san dan daka amma yanzu ka fanshi ka bar kawo kudi kaza sai ka fanshi kanka saboda ka nayi maka dama ka je ka yi ta kwado kana tara kudi in ka tara kudi ka sai kanka ka fanshi kanka shikenan yake zuwa yana kwado ko yana samu yana kawo yana samu yana samu kenan an rubuta masa ya kai rabi bai cika rabi ba ko ya fara biya bai biya ba to shi ne ake cewa abdul mukatib to saboda haka har yanzu ai tunda bai bar bauta ba yana karkashin ka to kai zaka fudda mishi zakar fudda kai wa in kana la yunfiqu alayhi li annahu abdul lahu ba'dahu a mukatib mukatib shine bawan da mutun ya rubuta yace baya na in na mutu to wani ya zama da kina ba zai shiga cikin gado ba shine mukatib kun gane bawa bukatibi shine mutun ya rubuta to bawa na wani in na mutu da na mutu ya zama da kenan bai cikin yayi wasiya ka bai cikin magada bai cikin gado ana fata fitta to saboda haka kenan tunda har yanzu yana karkashin ka to saboda haka kai zaka fada mishi zakka shi ne ce wa in kana la yunfiqu alayhi koda bai ciyar da shi li'annahu abdu lahu ba'dahu domin bawa ne a gare shi sai in bayan shi ne to zai zama da wa yustahabu ikhrajuha idza dala al-fajr ana so kuma a hudda fidda kai idan al-fajr yake to min yawmil fajr na ranar sallah da al-fajr yake to to ana so mutum ya hudda wa yustahabu al-fitr fihi qabla al-wudu' ila al-musalla kuma a ranar sallar azumi ana so kafin a je idi to kowa so ake yana nan ya cika ciki ba tafiya da baki a dame sai kafin a je sai an gurgurje ga baki da an ci an sha to ba a tafi yin idi sabanin layya ita layya so ake ita kuma mutum ya kame baki musamman ma wanda yake da abun yankawa na layya to an fuso sai an sabgo daga idi ka yanka dabbar ka to ka samu wani abu daga cikin wannan dabbar ka fara amfani da shi shi yasa agalabi a zaga tsahi an ta tafi saurin gasuwa ita da an dora ta gan gaushi ko sai agalabi ba wai dole wasi auta ne ba dole suna ga kamar sai a ita ta sauki ne tafi sauki ne nan da nan yanzu ayi wannan shi a yanzu magani yanzu to shine ba agalabi a zaka samu sahi da wanda sauran su ba amma da mutum zai hakuri ma ya dogo cinya ya gashe ta yau wannan yayi walaysa zalika fil adha amma alayya ba haka bane ba shi alayya kamewa ne ake wa yastahabu fil idain an yamtiya min dariqin wa yarja'a min ukhra kuma ana so a sallar idi in ma ta azumi in ma ta layya idan mutum zai je idi to ka samu har tafiya ka bi ta wata hanya musamman ma ka je mai wahala ya ka bi ka kewo ka kewo ka kewo ka yi kashin sallar idi in an tashi to kuma sai ka ba a son kuma hanyar da ka bi wacce ka kuma koma ta wata hanya mustahabi ne amma ba wajibi ba ne ba in mutum ya yi ya kara ma kansa lada in baka yi ba ba wani zunubi da zaka samu a'a mustahabi ne ake so shine min dariqin wata da hanya warshe min hazuru to wannan shine karshen wannan babi na zakar fidda kai akwai sauran lokaci lokaci yayi to kaya ya tsinke a gindin gaba ko kenan mun zo da lokaci ya zo daidai kuma mun gama babi kenan insha Allah sai mu bari sai babi sati ne mu tashi kuma sabon babi wa alaikum salam to Allah ta miki Allah sa mu sani wannan wai yana tambaya game da salatul fati salatul fati kamar da kace an ce salatul fati na fatin ne amma ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gaskiya bai da wani sanadi ko wani tushe asalin ma tarihin sa kusan ma kuma ya saba ba karantar manzon sallallahu alaihi wasallam tunda aka ce wai wani ne Muhammadu Bakari ne yayi mafarki aka mishi ita a cikin farar takarda sai da salatul fati saboda haka ba ma kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can zan abu ya fice nabiyu kaga ta kon ta tsunya ne a mafarki ne sannan kuma shi mai matsayin sa bai da wani matsayi a addini nabiyu sa'annan ko kalmominta in ka ji abin da suke fada ya saba aka ce Allahumma salli ala Muhammad al-fatihu lima ulika dama aka ce Muhammadu Bakari ko to Allah kai salati aka Muhammadu al-fatihu wanda ya bude lima ulika abinda aka rufe me aka rufe manzanci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani manzo bayan mushi Allah kuma ya tabbatar mana ko akwai wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an rufe annabta da manzanci ko to shi da yazo ya bude ta al-fatihu lima ubulika wanda ya bude abinda aka rufe tun daga nan ta ga ta'addanci ya faru Allah ya ce ya rufe su kuma sun bude kenan kaga ana an karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzo Allah bai zama khatimin nabiyina ba wai imamul mursalina ba tunda shi wani ya bude ta bayan Allah ya rufe kun ga daga nan ma an kwaba ta samu shine al-fatihu lima ugulika me wanda ya bude abin da aka rufe to saboda haka baya da wani ko hadisi da ifi babu a kan shi kuma ba salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma salatin manzon Allah gashi nan ya tabbata shine talasa ibrahimiya da aka saukar da wannan aya inna lillahi wa malaikatu yusalluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sahabbai suka tambaye manzon Allah ya rasulullah mun san yadda zan maka sallama amma Allah ya ce maka salati to ya zan maka salati shi kanshi manzon Allah sai dai saurara daga baya to yace ku ce kaza Allahumma salli ala sayyidina ala Muhammadin to saboda haka mutum ya ajiye wannan abu ne wani ba rai da wani nasi ko wani dalili ingantacce kai ko ra'ibi babu ka wani ya tsoro shi ne ya ce gashi kuma kun ji asalin ta daga mabarki ne cewa ai an kama shi ita a takardar haske a cikin mabarki shi kuma mafarkin ba na annabi ne ba duk banza ne amina 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 to shi sanya mun bar shi mun kama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam eh akwai misali kamar ka huda a lokacin da kuma kai da ni a lokacin da kamar yaya a lokacin da ayo to in ba kai mishi ba har yanzu ana ai kaiwar shi ne in an budda yo a ce da manzo Allah ce abada ai ce abada kafin anan sai ba abada ba kamar alal misal an yi darasin zakka mutum ya budda zakka bai bada ba bai goyi bada yana yana jikin do ina ai sai aka zo aka saci ta hudu an yi darasin ka ce zakka ba ta yi ba saboda sakacin shi ne ina ba ta amfani da eh shi inde inde haba idi akai mishi to tana na amfani da sadaka amma in a lokacin akai masa to shine zakka yawwa ko an huda aje akai shine mutum wannan kawai ya samu ladan zakka amma sai ya kabari sai aka dawo ko da to suwa ladan sadaka ce sai sanya ma'ana ana fifitawa abinda ake so akai ma mutum kafin ya je idi shi ya sanya ya halatta a sunna mutum zai iya huda ta kwana ɗaya ko kwana biyu kafin sallah shi ya sanya don a nuna muhimmancin an baka dama kenan ta isa kwana biyu kafin sallah ko kwana ɗaya kafin sallah an ba mutum dama ya fidda zakar fidda kai ibada ne saboda gudun wannan kenan zai nuna muhimmanci har sauki da aka baka kuma meye dalilin amfanin nata kuma a wannan shine amfanin akai ma mutum yauwa sai a gyara shi kaga matsin ne ma in ma kuma ma mutum bai da shi ne ma yana so ya canje ne ma to kaga duk zai iya zuwa ce canje da sauransu bai da hankuri lokaci kenan abinda ake so in a lokaci ne mutum zai samu ladan zakka in ba a lokaci ba ne ba to mutum zai samu ladan sadaka Allah ya taimake mu kenan abin kokari a kula da abin insha Allah da fata muka tade da Allah tara mutum ladan abinda muka so da Allah ya taimake mana ko ka so tunna da hiji Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu in kwaminta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu in kwaminta mata wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.